GK, uyazi now, uDJ wama exclusive.
Thank you. Look! ulilili. Thank you. you love come, I want you, you want dumb. And my shit bet, I shit fun. You go to one line. Go so shit, you love come, I want you, you want dumb. And my shit bet, I shit fun. You go to one line. Go so shit, you love come, I want you, you want dumb. And my shit bet, I shit fun. You go to one line. Go so shit, you love come, I want you. You want dub, and my shit bet, I shit fun. You go to one line, yeah.
Da 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 tana wala ta mon papa ta ta tunda no tala te ta pa ay ay tala de ta mon papa papa ay oy ay oy ay oy ay ita ke li felendo batane son de la talingi buze Talinti tiyo yai Yatembisa ngeke ngipule Ita keli hile ntomba dane Ita keli hile ntomba dane Ita keli hile ntomba dane Son de la talingi puse Talingi tiyo ya Ya tembi sangue gengi puse Son de la nanangi puse Son de la nanangi puse Ae, uya hi Dog, I toss a lamb, and then the bona man, and I toss a lamb, and say a funalum shining out after Luzuma, Uzuma, Uzuma. Dog, I toss a lamb, and then the bona man, and I toss a lamb, funalum shining out after Luzuma, I Uzuma, I Uzufunaban, Utufunami, Utufunaban, Utufunami, I Utufunaban, Utufunami, Utufunaban, Utufunami, I Utufunabani, Utufunami, Utufunaban, Utufunami.
What you funabani?
Just